shi duma za kai je kai talliya mai rakiya ce sari gar juriya mai kariya je ka dau zancen gaskiya Shehu nake nufi a komai baki da Ai yau ai gobe an faɗi sai mai juriya Wanda ya kare ya shehu ba shi ba zanya Wanda ya san martaba rado shi ke kwalliya Zancen ƙarya shi ba bai shafi gaskiya To kai malam kan ka fara shara bidi zinziya Wanda ya kago dare ya she shi ya yi safiya Shiri ne mabu gaskiya Ni na ba shehu rayuwa ta baki daya Na zaɓe shi na riƙe shi gwani shi daya Tunda da shi na kyale ƙarya na bu gaskiya Jama'a mi ado da shi karni zilliya Daga shi ne na samu komai baki daya Wanda ya samu sansayai ta ku daidaya Mai gashi duma za kai je kai talliya Mai rakiya ce sari gar juriya Mai kariya je ka dau zancen gaskiya Da zaba ba ta sabar hanyar gaskiya Ita baira don ta dai shi ne godiya Wanke zuciya take da jiki bai daya Daidaito ake bukata ba tirjiya Mai san gaskiya shi baya kaifiya To ga sarkin dawa yana neman bushiya Ga zakiya na ke zancen haskiya Mun ciniki ya shehu ga lada mun biya Baki ya shehu sun ji kunya baki daya Ya mai datti za ya kushe mai kwalliya Mai sulhu na gaya ɗauko muciya ɗan baira ko ina mu zamo zinziya ba dai kai mu sanya kayan miri ɗaya ba je dangane mu so mai san gaskiya ni ɗan wane ne kawai ba je gaskiya kai su biyun ka tashi aure bidi su biya in ka shuka wudiga kuma kai birjiya sai mai gaskiya Mai gaskiya Asada karkari ta bata da ɗako ɗaya Ta buga wuce da gaske ne zancen gaskiya To ku sani wanda ya ci bashi sai ya biya Baira babu shaye-shaye baki ɗaya Ba sa ta rike ta haddi baki ɗaya Ku bayi kincikin ta ba matsala ko ɗaya Wanda ke ta shari'a to ya yi zaniya Shari'a bai ciki gaskiya Birki lazumin maraice da nisafiya Ba wata ƙungiyar siyasa ciki ko ɗaya Allah dai ya kare nuna mana gaskiya To shehun nan sun yi aikinsu da gaskiya Ba su raba kawuna ba sun aiki bai ɗaya Allah ne abin nufin su ga baki ɗaya Mami ya biya kar mu raba wa shehu kan jama'a gaskiya To bayan an dare ashe za a yi safiya Mu zamo jayuman kawai a cikin godiya Milumar jiki da ruhi da ta zuciya Mun gausi da halinsa ga baki daya Wanda ya cuci shehu bai da rabo ko daya Maganar wariya Mu cire hasada gaba ɗaya daga zuciya gaskiya in ka ki ta kage annab baki daya to girma masabai a yau mu ne na daya mu ga shirba uba ma kin ko daya waye kai mu san aiki daga duniya ba aikin mu wanda baya kan gaskiya mu ga zubar sa asu bi baki daya shewa ka ji mai niyyar tarjiya to mai hula da san muladi yake kulliya malam dubi sani kafin gaba zanjiya ga sarki sanu za suke mai walkiya sanin awwalin Kano mai zance daya ga Abdul Kadir wanda ya zariya gaskiya ka Ilyasu gobiri sarkin gafiya diga Abdulilahi dan juma mai juriya ga kuma shekali mai fasarar miya sannan ga su shewa alta hannu daya ka tsinan duku shewu Jafar mai gaskiya ga kuma shehi Sani zanguna gida daya she ya razumi da gausi yayi masaya ya wurshe ya mutum wali ya biya mai nasara da shagbala raba masu biya mai fura da shi da gausi ba wariya sai Abdul Razak mai bude gaskiya yo dubi shirin majinin khairul anbiya ya tare su ba da suna a waje daya kai sarki jama'u mai gausi ko daya maja zubi ya bebe ce shani masaya to mai bazar ma da shehu yake tutiya ya yabi shehu bai tuka sun fi dubu daya Allah dai ya wanda ya yi kadadan kariya shehin joti ce ya bai sandar kariya shehu shaibu ko da tsoro baki daya